أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wataala da ya bamu wannan lokaci da wannan dama da muka zo domin karatun littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wato sifar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yi salla. Kuma mun zabi littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wa sallama min at-takbiri ila at-taslimi ka annaka taraha, littafin da al'allama Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani ya wallafa. Wannan littafi ne da ya wallafa da manufar karantar da mutane irin sifar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama domin mu yi koyi da wannan sallar. A takaice, wannan littafi na Muhammad Nasiruddin al-Albani littafi ne da ya tattaro ababe masu yawa wanda suka shafi bangarorin sallah daban-daban, tun daga farillolin sallah, mustahabbobin sallah, abun da ya shafi ladubban sallah, abun da ya inganta dai daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na sallah. Muhammad Nasiruddin al-Albani ba sai an yi tarifin sa ba, kasancewarsa malami ne sanannen malami, malami ne wanda kuma duniya ta yi da malantakarsa. Lokacin da muka yi sa muku karatun ahkamul jana'ibi wanda muke a masallacin marigayi Alhaji Adamu Bena da ke wannan anguwa ta Minanata, mun yi dan takaitaccen tarihi game da abun da ya shafi mawallafi wannan littafi, shine Sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani. Kuma mun dan yi bayani game da aikace-aikacensa da kuma irin yadda malamai suka yaba masa shekara haihuwarsa har zuwa lokacin wafatinsa, duka mun yi bayani a gurguje. To amma da yake shahararre ne, kuma malamai na cewa al-ma'rufu la yu'arraf, wanda yake sananne ne ba sai an ta'arifinsa ba. To ko da haka ba laifi ne ba idan muka dan ambaci kadan daga cikin wato bayani game da abun da ya shafi shi wannan, ba ma yake masa tarihi ko wani abun da ya kadan daga cikin bayani game da Muhammad Nasiruddin al-Albani, wanda yana yiwuwa wancan karatun da muka yi na akamul jana'iz kila ammanta. Muhammad Nasiruddin al-Albani an haife shi ne a kasar Albania, kuma a hedikwatar garin ko kuma a hedikwatar kasar Ashkodara, a cikin wannan hedikwatar aka haife shi. Kuma malamai suka ce an haife shi shekarar wato 1333 kenan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina, shekara 1333, wanda wannan shekara ta yi daidai da 1914, wato 1914 ta yi daidai da 1914, wato shekara 1914 a miladiyar Annabi Isa dan Maryam. Kuma Muhammad Nasiruddin al-Albani mahaifinsa ya taso da shi daga wannan garin ko kuma daga wannan kasar, ya koma Siriya, Dimashqa kenan. Dalili ko shi yasa wani basarakin da ya samu mulkin wannan kasar ta Albania yayi kokarin ya maida kasar Turai kenan, ya rinka hulɗa da Turai kuma ya maida tsarin ta irin tsarin Turawa da gudanar da mulkin gabaɗaya akan mulkin Turawa. Shi kuma baban Albani babban malami ne, kuma wanda bai dada irin abun da ya Turawa ke gudanarwa ba. Wannan yasa ya ga wajibi ne ya hijira ya bar kasar ma gaba daya, saboda yana gani a fahimtar sa kasar ma ta lalace. To wannan shi yasa ya taso ya koma Dimashqa, wato Siriya kenan. Kuma babansa babban malami ne wanda ke biyan masabar Abu Hanifa. Muhammad Nasiruddin al-Albani ya rayuwa ta ilimi, rayuwa ta neman ilimi. ya yi abubuwan da suka shafi na ilimi na wanda duniya ke alfahari da waina ababin da ya yi. Muhammad Nasiruddin Albani an sa shi makaranta ta firamare amma bai samu kammala ta ba, saboda babansa ya fahimci cewa firamare ɗin nan ko karatun na zamani kamar yana kawo masa kange ga bincike da karatu wanda yake buƙatar ya yi. Wannan ya sa sai ya ɗebe shi daga firamare bai ko kammala ta ba, ya ci gaba da karatu da bincike har sai da ta kai ga wani laburari da ke cikin Damascus a Syria, ya zama kamar gidansa. A nan yake yini wani lokaci ma nan yake kwana, har ya zama wannan laburari saboda binciken da yake yi, har sai da hukumar wannan laburari ta bashi makulli na musamman, aka keɓance masa ɗaki na musamman domin karatu da bincike. Ya yi sana'ar gyara agogo. Kuma Muhammad Nasiruddin Albani a duniya an yarda da iliminsa, balma har malaman da ya rayu tare da su, waɗanda duniya ke ji da su, waɗanda duniya ba ma da waɗanda ke da su a wannan lokacin, kamar Sheikh Ibn Baz wanda shike shine mai ba da fatawa na duniya gaba ɗaya, ɗan ƙasar Saudiya mai ba da fatawa a ƙasar Saudiya gaba ɗaya, malamin Saudiya Ibn Baz ya ce shi da za a tambaye shi wane ne mujaddid na wannan zamani, to da zai cewa Albani ne. Irin su Shinkiɗi Muhammadul Amin, irin su Salihul Fauzan, irin su Salihul Al-Usaiminu da Al-Fauzan, dukkanin su sun yaba sun faɗi kala maganganu masu karramawa da girmamawa ga Muhammad Nasiruddin Al-Albani. A takaice, Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rasu a shekarar hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1999, wato shekara 1999. A wannan shekarar Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rasu, Allah ji kansa da rahama, Allah shi masa gafara. Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya wallafa wannan littafi da manufar karantar da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin sallah, kamar yadda za ku ji ya bayani da kansa. Amma za mu fara wannan littafi da sunan Allah mai girma da ɗaukaka a kai tsaye a gurguje. Kuma a cikin tsarin karatun zan yi iya ƙoƙarina da zan fito da ma'ana, ba tare da tsawaitawa ba, ba tare da faɗaɗawa irin faɗaɗawar da za ta sa a manta da ina aka fito ina aka nufa ba, domin dukkan wani bayanin da ake buƙata gaskiyar magana Muhammad Nasiruddin Albani ya yi shi a cikin wannan littafin. To idan ka bi shi tiriyan tiriyan kamar yadda ya rubuta da bayani, to ya zai gamsar da mutane iya fahimta ta ni dai kai. Ba dole sai ka tsaya ka rinka faɗaɗawa da maganganu da bayanai ba, bayanin da ke cikinsa zai gamsar da mutane da yarda Allah. Wannan ta sa ba na tsawaitawa, illa dai zai yi ƙoƙari in yi bayani ga abun da shi ya rubuta, sai dai idan ta kama da wani bayani wanda kila ba zai sa mu fita ga maudu'in da muke a kansa ba. Muhammad Nasiruddin Albani ya buɗe wannan littafi da Bismillahir Rahmanir Rahim. Muqaddimatul Kitab al-Ula. Alhamdulillahi alladhi farada as-salata ala ibadihi. Dukkan yabo da godiya sun tabbatar ma Allah wanda ya farlanta sallah akan bayinsa. Kuma wa amarahum bi iqamatiha. Kuma Allah ya ba bayinsa umurni cewa lalle su tsayar da wannan sallah. Wa husni ada'iha, kuma ya bayar da umurni cewa a yi kyakkyawar bayar da wannan sallah, bi ma'ana a yi sallah kamar yadda take, kamar yadda ta zo, kamar yadda Allah ya ce a yi, kamar yadda manzo Allah ya koyar. Wa allaqan najaha wal falaha bil khushu'i fiha, kuma Allah da kansa ya rataya samun nasara da tsira ta hanyar yin tsoron Allah a cikin sallah. Mai tsoron Allah a cikin sallah shi kadai zai tsira, shi kadai zai samu nasara. Wannan shine sallah wadda ake samun tsira a cikin ta, ita ce wadda aka tsayar da tsoron Allah a cikin ta. Waja'alaha furqanan bainal imani wal kufur, kuma Allah ya sanya muna wannan sallah ta zama muna bambanci tsakanin imani da kuma kafirci. Wanda ke sallah alamar mai imani ne, wanda baya sallah wannan baya da imani. wannan hadisi ya tabbatar da wannan al'ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salatu faman aqamaha faqad aqama ad-dina wa man tarakaha faqad taraka ad-dina. Bambancin mu da arna shine sallah, wanda ya tsayar da sallah to wannan yana mai addini kenan, ya tsayar da addini. Wanda kuma ya roshe sallah, ya kai yin sallah, wannan kuma kaga ya fada cikin kafirai, Allah shi kare mu. Wannan shine abun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya fada, kuma shine Muhammad Nasiruddin Albani a wannan guri yake tabbata mana matsayin sallah. Kuma wanahiyatan anil fahasha'i wal munkar, Allah mai girma da daukaka ya sanya sallah ta zama tana hana mugun aiki, tana hana alfasha. Idan kana yin sallah kamar yadda Allah yake ayi, za ta hana maka sabon Allah, za ta hana maka miyagun ayyuka. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin al-khatib biqawlihi ta'ala, haka kuma tsira da amincin Allah su tabbata bisa ga annabinmu, annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda aka yi magana da shi Allah da kansa yake magana da manzo Allah yake cewa masa, wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim, muka sauko ma da alqur'ani domin kawa mutane bayani ga abunda Allah mai girma da daukaka ya saukar musu. Kenan shi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama matsayinsa mai bayani ne, shi zai gaya muna ya za mu yi sallah, ya za mu yi azumi, ya za mu yi zikiri, ya za mu yi duk wata ibada. Wannan shine dalilin da yasa Allah ya aiko shi don ya yi muna bayani, kuma ya yi bayani cikakken bayani, ba wani abun da ya saura na addini wanda manzo Allah bai yi bayani ba, ya yi bayani kamin ya bar duniya. Wannan tasa dole idan za ka yi ibada, ko wace irin ibada ce, wajibinka ne, dolinka ne, tilas ne, ba zaɓi ne ba, sai ka nemi ya manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yi. Idan ka gano yadda manzo Allah ya yi, to sai ka yi hakan ɗin. Idan kuma ka saba mai yadda manzo Allah ya yi, to wannan ya nuna kenan kai ba ibada ce ka yi ba, domin Allah da kansa ya ce mun saukan ma da alqur'ani don ka yi bayani. Kenan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mai bayani ne, shi ma fahimta alqur'ani dole sai yadda manzo Allah ya fahimta, yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi bayani shine fahimta alqur'ani. فقام صلى الله عليه وسلم بهذه الوظيفه محمد ناصر الدين الباني كبر تشيوا كما من ذو الله صلى الله عليه وسلم يا تسيا ده wannan aiki haqq al-qiyam tsiyawa na gaskiyar magana ba tare da ya rige komai ba, duk bayanin da ake bukata yayi kamar yadda muke bayani. Wa karati as-salatu min a'zami ma bayyanahu lin-nasi qawlan wa fi'la, kuma sallah ta kasance tana daga cikin mafi girma abunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani akan sa, wanda manzo Allah ya yi bayani a kansa wajen fada da baki da wajen aiki. Manzo Allah ya fada a baki ya ga yadda ake yin sallah, sannan manzo Allah ya yi sallah, mutane sun ga yadda ya yi sallah. To wannan shine abunda a aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya yi bayani. Hatta innahu salla marwatan alal minbar, har ma an samu wata rana manzo Allah ya yi sallah a saman minbari, ya kuma alaihi wa yarka, ya tsaya kan minbari ya yi ruku'i yana saman minbari, sannan kuma ya sauko a ƙasa yi sajada. Summa qala lahum, bayan ya ƙare sallah, dalilin hawansa bisa minbari domin mutanen da ke ƙasa waɗanda ba sa iya ganinsa idan yana ƙasa su ga yadda yake sallah, shi yasa sai ya hau saman minbari yadda kowa da kowa ya kan gane shi, ya ga yadda yake ruku'i, ya ga yadda yake tasowa daga ruku'i, ya ga yadda yake tsayuwar sallah da sauran aikace-aikacen da ake cikin sallah, duk kowa sai ya gani. To sai da yi haka, sai kare sallah su gaban idanun kowa da kowa ana kallo, sannan sai ce inna ma sanatu haza lita'atammu bi wa lita'lamu salati, annabi ya ce na yi haka ne domin ku yi koyi da ni, kuma don ku san yadda nike sallah, dalilin ku san yadda nike sallah don ku yi koyi da ni sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Wa awjaba alaina al-iqtida'a bihi fiha, kuma haka manzo Allah ya wajabta muna mu yi koyi da manzo Allah a cikin sallar mu, dukkan sallar da zamu yi mu tabbatar da duk abin da zamu yi a cikin ta, to mu yi koyi ne da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kar mu yi abin da bai yi ba a cikin sallah. Fa qala, har manzo Allah yana fada yana cewa sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kun kaga ina sallah. Wa bashara man sallaha ka salatihi anna lahu inda Allahi ahadun an yudkhilahu aljanna, kuma manzo Allah da kansa yayi bushara ga duk wanda yi sallah irin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama to lalle Allah zai sa shi aljanna wannan bushara ce babbar bushara wanda annabi Musa sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi muna cewa lalle duk mutumin da yayi tsayewa tsayin daka yayi sallah kamar yadda manzon Allah ya koyar to lalle ne alƙawali ne daga waje Allah Allah zai sa shi aljanna ya Allah ka ba mu ikon tsayawa mu yi sallah irin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dadi wannan littafi idan muka je wajen sallar za ku jiya duk abin da zai ce ma ka yi to ba da baki zai fada ma ba ba haka kawai zai rubuta ba sai ya kawo ma hadisin da yake ai hakan to wannan shi yasa muke ga da yakinin cewa idan kai aiki da wannan littafi kai aiki da abin da ke cikin sa kamar kai sallah ne irin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana fada a wannan hadisin da yake muna bushara babbar bushara cewa duk mutumin da yayi sallah to lalle Allah yayi alƙawalin zai sa shi aljanna inda yayi sallah kamar yadda manzo Allah yake yi sallah manzo Allah yana cewa khamsu salawatin iftarabahunna Allah azza wa jalla sallu li guda biyar sune wa'anda Allah mai girma da daukaka ya fallanta ma bayinsa man ahsana wudu'ahunna wanda ya kyautata arwallasu idan zai arwallahi arwallah mai kyau wa sallahunna liwaqtihinna yayi sallan wa'annan salloli a lokacin su wa tamma ruku'ahunna wa sujudahunna ya kammala ruku'in su da sujada yayi ruku'i cikakke sujada cikakka wa khushu'ihinna kuma ya kammala ya cika khushu'ahunna wato tsoron sallah tsoron Allah da ake cikin sallah idan ya zama mai tsoron Allah ne to kana lahu ala Allah ahadun lalle yana da wani babba alƙawali a waje Allah an yaghfira lahu Allah zai gafarta masa akwai ruwaya da an yudkhilahu Allah aljanna Allah zai sa shi aljanna Allah zai gafarta masa zai sa shi aljanna wa man lam yaf'al wanda kuma bai haka ba falaysa lahu ala Allah ahadun wannan kuma kaga bai da alƙawali a waje Allah insha ghafara lahu wa insha azaba ni Allah ga dama ya yi masa in Allah ga dama kuma ya masa azaba matukar ka zo da tauhidi a gaban Allah sallar ka ta yi kyau ko ba ta yi kyau ba to kana cikin mashi'a ta Allah in ta yi kyau kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koyar wannan alƙawali ne Allah zai saka aljanna amma idan baka yi ta yadda manzo Allah ya koyar ba amma fa ga ka da tauhidi to nan kuma ganin dama ne in Allah ga dama zai saka aljanna in ya ga dama kuma yi ma azaba saboda baka tsaya kai sallah kamar yadda manzo Allah ya yi gaci ayi ba wannan ba karaba bushara ce ba daga waje Allah sai malai ke cewa wa ala alihi wa sahbihi al atqiya kuma wannan salati da sallama dukan su tabbata bisa ga yan gida annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama dangin sa wa'anda suka yi imani tare da shi Ali Aliyu Ali Aqilu Ali Abbas da sauran ɗan danginsa wa sahabihi da kuma sahabbansa wa'anda suka kama masa wajen yada addinin Allah suka yi kokarin isar da wannan sako zuwa ga al'umma duniya gaba daya jagoran su Abubakar Siddiq sai su khulafa'ur rashidun wa'anda ke tare da shi Umar da Usman da Ali da sauran sahabbai duka mali yana salati da sallama ga wa'annan wa'anda kuma wa'annan sai sifanta su da cewa al-attaqiya wa'anda suke masu jin tsoro Allah ne albarara mutanen kirki ne wanda duniya ba ta taba mutanen kirki irin su ba alladhina naqalu ilaina ibadatahu wa'anda suka kiranto muna ibadatahu sallallahu alaihi wa sallama ibadar da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yi sune suka hakaito muna ya manzo Allah yi sallah yayi dukkan sauran ibadodi wa'annan sabai sun cancanci mu yi musu addu'a sun cancanci mu yaba musu sun cancanci mu yi koyi da su saboda su abun koyi ne kuma Muhammad Nasiruddin Albani ya ci gaba da cewa wa salatuhu wa aqwaluhu wa af'aluhu kuma su ne suka ciranto muna yadda manzo Allah yayi sallah da maganganun da manzo Allah yayi da kuma aikace aikace wa'anda manzo Allah ya dissu dai daga hannun sabai muka same shi waja'aluha wahadaha lahum madhhaban wa qudwa kuma su wa'annan sabai suka sanya wa'annan maganganun manzo Allah da aikace aikace manzo Allah duka ya zama musu shine masabasu ba su da masaba in ba hadisin manzo Allah ba su sabon manzo Allah wa ala man hadha hadwahum, da duk wani wanda ya bi hanyar su saban manzo Allah, ya maida hadisi manzo Allah shine masabarsa. Wa salaka sabilahum ila yawmi ddin, kuma ya bi hanyar sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama har zuwa ranar tashin kiyama. Wa ba'du, mali yake cewa bayan wannan duka, fa inni lamanta haitu min qira'ati kitabi salati, ni a lokacin da ni kammala karatun kitabi salati, kitabin da ke bayani game da sallah, min at-targhib wa at-tanzih wa at-targhib lil hafiz al-mundhiri, littafin at-targhib wa at-tarhib na al-mundhiri al-hafiz al-mundhiri, littafin da yake shararre ne a hannayen malamai. So wannan littafin ban mun karanci kitabu salati na cikinsa, bayanin akan sallah. To wa tadrisihi ala babi ikhwanina as-salafiyina, kuma ni karantar da wannan littafin, inji Muhammad Nasiruddin Albani, ga wasu ƴan uwanmu waɗanda suke masu biyar mazhabar salafiyawa ne, wato mazhabar magabata sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Ni karantar da su wannan littafin, wa zalika mundu arba'a sinin, wannan kuma tun shekara hudu da suka wuce yake muna wannan bayani. To tabayyana lana jami'an malis salati min al-manzilati wal makanati fil islami, to daga nan sai muka gane matsayin sallah, muka gane martabar sallah a cikin musulunci. Lokacin da muka yi karatun nan, sannan muka gane matsayin sallah da muka yi karatu wannan littafin, ya tabbata gare mu lalle sallah tana da matukar muhimmanci a cikin musulunci. Wa maliman aqamaha, da kuma wanda ya tsaya ya bayar da sallar nan kamar yadda aka ce a ya bayar da ita, irin abinda zai samu na lada daga ubangijinsa Allah. Wa sana ada'a, ya kyautata bayar da wannan sallah, yana da min al-ajri wal fadli wal ikram, abinda zai iya samu na lada da falala da kuma karramawa da girmamawa wanda zai samu daga wajen ubangijinsa. Wa anna dhalika yakhtalif, kuma wannan ladar da za a samu gaban Allah yakan sha bamban ne, yakan sha bamban ziyaratan wal qasan, gurgurkari da kuma ragi, wani ya samu da yawa, wani kuma sai ya samu kadan, binisbati qurbiha aw bu'diha min salati nabi sallallahu alaihi wasallam, wannan kuma duka yana faruwa ne ta hanyar kusancin sallah da irin sallar manzo Allah, ko nisancin sallah daga irin sallar manzo Allah. Idan sallar ka tayi daidai da irin ta manzo Allah, to kaga zaka samu lada mai yawa kenan. Idan kuma ta dan nesa nesa da irin koyarwar manzo Allah, kuma kaga ladan zai nesa kenan, wato zai karamci kenan. To sai ya zama kama ashara ila zalika bi qawlihi, kama yadda shi manzo Allah kansa sallallahu alaihi wasallama ya ishara zuwa ga wannan, ya gaya mana lalle sallah takan samu karuwa ta yawa, saboda an kyautata ta, an yi ta yadda manzo Allah ya koyar, kuma takan yi ta zama marasa yawa, ladan sai zama kadan, saboda ba yi ta daidai ba. Hadisi manzo Allah ya ishara zuwa ga wannan, inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha, bawa yakan yi sallah, lokacin da ya kammala sallar nan sai ya zam abun da yake samu cikin wannan sallar duk bai wuce 10% ba, wato 1/10, 1/10 shine kawai yake iya samu cikin wannan sallar, kenan 9 duka yayi hasara, maimako ya samu 10 daidai sai ya samu wato 1/10, yayi hasara 9 tusuha, wani kuma sai ya samu 1/9, to kaga ya dan dara wancan, wani kuma sai ya samu sumunuha 1/8, kaga shi ma ya dara wanga subuha, wani kuma sai ya samu 1/7, shi ma ya kara wucewa sudusuha, wani kuma sai ya samu sudusi, shi ma kara wucewa khumusuha, wani kuma sai ya samu 1/5 rubuha, wani kuma sai ya samu 1/4, to kaga shi uku da yayi hasara sulusuha, wani kuma sai ya samu 1/3, kaga shi ya hasara biyu ne kawai nisfuha, wani kuma sai ya samu rabi, kenan ya samu 5 ya rasa 5, kenan ya samu rabi ya rasa 1. Walizalika, to kaga wannan ya nuna kenan wato mutum zai samu sallah gurgudun kusancin sa ga sallar manzo Allah, gurgudun nisan sa ga sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, haka zai samu lada. Wannan sai ce walizalika fa inni nabbahatul ikhwana, wannan yasa wannan lokacin da muka yi wannan karatun, karatun yanzu ya ta sama shekara 50 fa, lokacin da yi wannan karatun, domin rubuta wannan littafin zuwa yanzu ya ta sama shekara 50. to shi yasa maliki cewa saboda haka nabbahatul ikhwana sai ni fadakar da yan uwa ila annahu la yumkinuna ada'uha gaskiyar magana ba yadda za mu bayar da wannan sallah haqqal ada'i bayar wanda ya dace au qariba min hukukum ma dai mu zan dai mu yo kusa ga haqqal ada'i wato hakikanin bayarwa mai zan muna kusa ga hakan illa idza allamna salatan nabiy sallallahu alaihi wasallam sai lokacin da muka san sallar manzo Allah mufassalatan wato daki daki muka san yadda manzo Allah ya salla kwatta filla dalla dalla wa ma fiha dole sai mun san abin da ke cikin sallah min wajibatin mu san wajiban sallah wa adabin ta abin da kuma ya shafi ladubban sallah wa hayatin da yadda kamata ya zam mutun ya zauna kamar nunsa su kasance a cikin sallah wa adiya da addu'o'in da ake a cikin sallah wa azkar da kuma zikurin da ake cikin sallah inda manzo Allah koyar dole sai mun san su summa harasuna ala tadbiqi zalika amaliyan sannan kuma mu yi kudin tabbaga hakan bayan mun karanta ilmance to kuma idan muka shiga masallaci za mu yi sallah kuma mu tabbatar da mu yi koyi da haka a duk lokacin da ka kabbarta da sallah ka rinka aunowa minana manzo Allah yi a wannan guri sai ka tuna sai kai ba wai karanta waran zallan ba ko ba sauraren malami ba a ya zan lokacin da zaka yi sallah kai kokarin tabbaka wannan abun da ka karanta ko abun nan da aka karantar da kai fa hina idin a wannan lokacin narju an takuna salatuna tanhana anil fashai wal munkar a wannan lokacin kenan zamu fatar lalle sallar mu za ta iya kasancewa cikin wanda ke hana muna alfasha tana hana muna mugu aiki domin dama sallah inna salata tanha anil fashai wal munkar kamar da aya tace tana hana alfasha tana hana mugu aiki amma yaushe za ta hana alfasha da mugu aiki a lokacin da muka yi ta irin koyarwa ta manzo Allah wa yaktuba lana ma warada fiha min ath-thawabi wal ajri kuma daga nan za a rubuta muna abunda muka samu na lada da kuma abunda muke samu na wato jingara wannan aikin namu kenan za a rubuta muna lada idan muka yi ta hakan kamar yadda manzo Allah ya koyar aka sai haka idan ba haka ba kuma ba za mu samu ladar ba kenan roƙon mu ga Allah subhanahu wataala ya ba mu ikon koyi da sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lalle sallah idan mutum yayi kokari ya tsayar da ita kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karantar da shi kuma ya tsaya akan haka to lalle ne Allah subhanahu wataala zai rubuta masa lada cikakka idan kuma yin nisanta daga irin yadda manzo Allah ya koyar to ya rigi ladansa yana ƙara nisanta ladan na ƙara raguwa idan yayi nesa nesa kore sai ya rasa ladan ma gaba ɗaya sai zan sallar bata zan karɓa ba wannan kenan samun lada a sallah ya danganta kusancinka da irin koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma nisancinka daga irin koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walamma kana ma'rifatu dhalika ala tafsili yata'azzaru ala aktharin nasi lokacin da ya zama sanin haka sanin sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ala tafsili abu ne mai wahala ga mafi yawan mutane ka gane irin yadda manzo Allah ya salla filla filla dalla dalla abu ne mai wahala ga mafi yawan mutane hatta ala kathiri min al-ulama ba ma mutane generally ba a'a wato mutanen gaba gari a'a har ma cikin malamai wasu da dama ba su san yadda manzo Allah ya salla ba wasu da dama abinda suka sani na sallah bai da alaka da irin yadda manzo Allah ya koyar domin ba su karanci hadisan da manzo Allah ya koyar da sallah ba to sai zan kawai su ba su san ma irin yadda manzo Allah ya yi sallah ba to wasu kuma sun san kadan daga ciki ba su san wani abu wasu kuma sun sani amma dai wani kaso mai yawa kuma ya kuce musu to har malamai ma an samu haka li taqyidihim bi mazhabi muayyani saboda kasancewar su suna da wata masaba wadda suka ayyana wa kansu cewa dole ita kadai za su bi to wannan shine zai ƙara nisanta su daga sani yadda manzo Allah ya yi sallah wa kad alima kullu mustaqilin bi khidmati sunnah gashi ko dukkan wani wanda ya zama mai shagaltuwa ne da wa sunna hidima al-mutahhara sunna mai tsarki jam'an wa tafaqquhan wajen hada sunna da wajen fahimtar sunna dukkan wanda ke wa sunna irin wannan hidimar ya san anna fi kulli mazhabin min al-mazahib sunanan la tujadu fil mazahib al-ukhra ya san lalle a kowace mazhaba cikin mazhabobin da muke da su na duniya wa'anda ake ta kalidanci a kansu lalle ya san suna dauke da wasu sunnonin da ba za a same su a wasu mazhabobi ba dukkan mazhabar da kake yi ka san lalle mazhaban nan taku akwai wasu sunnoni na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kai kana yin su wasu mu'ayyan da ke bin wannan mazhabar suna yi amma akwai wasu mashabobin da ba su aiki da wa'annan sunnonin da ku kuke aiki da su ba, kai ka san da haka. To yadda ka san da lalle a cikin masabar ku akwai sunnonin da kana yi amma wata masaba ba ta yi aiki da shi ba, to haka kai ma taka masaba akwai su sunnonin da wata masaba ke aiki da su wanda kuma ba ku aiki da su. Wannan shine abin da malam ke so ya lura da mu kenan, cewa lalle ne akwai sunnoni da dama wanda ba za ka same su a wata masaba ba, wata masaba kuma za ka samu wannan ba za ka samu, kowace daga cikinsu tana da sunnonin da suna a cikinta, akwai kuma wasu wa'anda suka kuce mata. Wa fiha jami'uha ma la yasihu nisbatuhu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, malaki kuma dukkan masabobin gaba daya idan kar har hada su za ka samu akwai wasu abubuwan da ake yi a cikinsu wanda baya inganta a jingina suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Min al-aqwali, na maganganu, ko ci masaba ba za ta rasa wata magana ba wanda ta yi ko wani abun wani kudurin da suke kudurtawa wanda tabbas bai kamata ka jingina shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. Wannan kuma ba mu iya gane haka sai malamai makarantan wannan fiqhun ko kuma wa'annan mazhabobin da kuma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, sannan za su iya gane wannan kuma da dama ma. Wal af'al, haka ba za ka rasa wasu aikace aikace ba wanda ke cikin mazhaba wanda bai kamata a jingina su ga manzo Allah ba. Wa aktharu ma yujadu zalika fi kutubil mutaakhirina, kuma mafi yawa inda ake samu wannan matsala ta tabbata ne a cikin littafan mutaakhirina, malaman da suka zo karshe karshen zamani, suka zo suka yi rubutu kuma suka sanya ababin da babu su a hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, kuma mutane suka zo suka rike wa'annan abun gajam gajam. To mutaakhirina sun hisamu an hisamu wannan cikin littafan su, amma magabata na can da tun daga sabai zuwa ga tabi'i da tabi'i tabi'ina lokacin da aka dawwana sunna, to wannan ba za ka samu haka a wajen su ba, ba za ka cika samu haka ba, ba a cika samu ba. Wa kathiran ma narahum yajzamuna, da yawa mukan gane su sun yanke hukunci kai tsaye bi azwi zalika ila annabi sallallahu alaihi wasallama, da jingina wannan abu zuwa ga manzo Allah, kuma gashi bai tabbata daga manzo Allah ne ba, amma da yawa mukan ga wasu sun dauko wannan abu wanda ba yadda za a yi, ko kai aka yi ma magana a kansa ka tsaya kan kuntun da hankali ka diba a hankalki zaka gano cewa lalle wannan abun bai kamata a jingina shi ga manzo Allah ba sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Amma kuma sai kaga wani lokaci suna taurin kan har su jingina shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin wa'annan mazhabobin dukansu. Walidhalika wada ulama'ul hadith, wannan ce ta kai ga malaman hadisi su kuma suka yi iya kokarinsu, jazahumullahu khaira, Allah sa kan kawo musu da alkhairi, suka sanya ala ba'di mashtahara minha kutubu takhrijat, suka yi kokarin suka sanya mana littafan a takhrijat, domin idan wani ya zo ya ce annabi ya ce kaza sai su nemi isnadi, ya isnadi yake sai su fitar da hadisin ko ya dauki matsayin inganci ko ya dauki matsayin rashin inganci ta hanyar fitar da shi bisa ga ka'ida wannan da malaman hadisi suka sanya, ka'idodin nan da musulunci ya yadda da su wajen fitar da hadisi ko gane ingancin hadisi. Allati tubayyinu hala kulli hadisin, wanda wa'annan ka'idodin da takhrijatin da suke suke tabbatar da halin kowane hadisi, bayanin yadda hadisi yake inganci ko rashin inganci. Mimma warada fiha min sihhatin aw da'fin aw wada'i, dana ake iya gano ingancin hadisi ko rauni hadisi ko ma yaza hadisi ya wuce ma da'ifi ya kai mawdu'i. Ka kitabi al-inaya bi ma'rifati ahadithil hidayah, kamar littafin da ɗaya daga cikin malamai magabata ya rubuta ya sanya masa al-inaya bi ma'rifati ahadithil hidayah, kulawa da sani hadisai shiriyayyu, wato shiriyayyun hadisan shiriya, hadisan manzo Allah kenan sallallahu alaihi wa sallama, da kuma wani littafin da aka ce ma at-turuq wal wasa'il fi takhrij ahadith khulasatu ad-dala'il, wannan littafi shi ma yana magana ne game da hanyoyi da ake biya domin fitar da hadisai a tace su a gane ingantattun da wa'anda ba su inganta ba. Duka wa'annan littafan guda biyu da muka ambata kilahuma li Sheikh Az-Zailai, dukkanin su na Al-Hafiz, kilahuma li Sheikh عبد القادر ابن محمد القرشي الحنفي, duka wa'annan littafan da muka ambata littafai ne na ɗaya daga cikin manyan malamai malaman hadisi wanda sunansa Abdul Qadir ibn Muhammad al-Qurashi al-Hanafi, shi ya rubuta wa'annan littafan guda biyu da muka ambata. Haka kuma za mu samu nasbur raya li ahadith al-hidayah, shi kuma lil hafiz az-zailai na al hafiz az-zailai kenan wa muktasaruhu da kuma ikhtisar akwai ikhtisari na nasbur raya din nan wato nasbur raya littafi ne na mutsalahul hadisi kure da gaske akwai muktasar din sa da aka samu suna ad-diraya sannan akwai ad-diraya lil hafiz ibn hajar al asqalani ad-diraya na al hafiz ibn hajar al asqalani shi ma littafi ne wanda ya shafi littafin mutsalahul hadisi wanda ke zaka iya gano ingancin hadisi ko rishin ingancin sa mazajin hadisi akwai kuma littafi at-talkhis al-habir fi takhrij ahadith ar-rafi'i al-kabir kuma har yanzu shi ma kansa na hajar al-asqalani al-hafiz ibn hajar al-asqalani wa ghayriha mimma yatulu al-kalam bi iradiha muhammad nasiri al-bari ke cewa da sauran wasu littafi da dama wanda idan muka ce zamu ci gaba da kawo muku suna yawa amma dai wannan kamar ishara ce wanda ke nuna ma cewa eh to lalle fa malamai sun kula da bangaren hadisai da kuma kokarin tabbatar da wanda ya inganta da wanda ma bai inganta ba su yi rubuce-rubuce da dama to idan ya zama kana bukatar ka gano hakikanin ingancin hadisi ko kuma rashin ingancin sa wajibi ne ka koma wa'annan malamai magabata domin ka gane ingancin hadisi da rashin ingancin sa ba wai kawai ra'ayinka ne ba don kaga hadisi ya saba ma ra'ayinka ko ya saba masabar ka ko ya saba abinda kuku saba kawai kace hadisin bai inganta ba ko ko a yayi daidai da fahimtar ka kace a hadisi ne ingantacce ba da haka ake gane hadisin ba a dole sai an biyo wa'annan ka'idodin da malamai suka shata da ta wannan hanyar ne za a gano ingantacciyar hadisi da kuma wanda bai inganta ba aqul malaka ce wato tunda haka ne ni ka ina cewa lamma kana ma'rifatu zalika ala tafsil yata'azzaru ala aktsari nas lokacin da ya zama gane hakan yana da wahala kwarai da gaske da mafi yawan mutane musamman irin wannan lokacin da aka riga aka shagaltu kowa yana kokarin kare tashi masa ba ne yana kokarin kare nashi ra'ayi ba yana kokarin kare hadisan manzo Allah ba ne ba yana kokarin kare shari'ar da ta zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kokarin ya kare nashi ra'ayi ya riga yayi matsaya shi ga ra'ayinsa ko kuwa ya riga yayi matsaya cewa gashi masabar da yake biya to kaga wannan yanzu kokarin zai iya kare wannan masabar sawa'un ta yi daidai ko bai ta yi daidai ba kokarin zai iya kare ta to lokacin da ya zama haka abu ne mai wahala allaftu lahum hadha alkitab sai ni rubuta musu wannan littafi kenan ni kokarin rubuta wannan littafi inji Muhammad Nasiruddin Albani li yata'allamu kayfiyata salati nabi sallallahu alaihi wasallam ba dan kuma yasa ni wannan littafin ba a dan kawai mutane su san ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ya ta dubi hadayhi fiha su yi kokarin su shiryu da irin shiriya ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan su bi shiryar manzon Allah su aji ra'ayin kowa su dauko ra'ayin manzon Allah su yi aiki da shi kai tsaye راجيا من المولى سبحانه وتعالى ما وعدنا به على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم انا فاتا اكن هكا انا فاتا daga majibin shi al'amarina Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu abin da mun alqawli akan harshe annabi sa Muhammad sallallahu alaihi wasallam da yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya alqawli babba alqawli ga mutumin da yayi irin wannan aiki na shiryar da mutane zuwa ga littafin Allah shiryar da mutane zuwa ga sunnan manzo Allah aza mutane bisa ga aiki alkhairi annabi yayi addu'a shi yasa manzo Allah ke cewa hadisi yana cewa man da'a ila huda kana lahu min al-ajri mithlu ujuri man tabi'a la yanqusu dhalika min ujurihim shay'a annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa lalle ne duk mutumin da ya kira mutane zuwa ga shiriya zuwa ga koyarwa ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa ga sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira mutane zuwa ga wannan aiki na shiriya to kira lahu min al-ajri mithl ujuri man tabi'a ya zai samu lada irin ladar da duk adadin mutanen da suka bi shi a cikin wannan aikin to zai samu wannan ladan idan mutum biliyan ne suka yi aiki da abun nan da ya kira zuwa gare shi saboda ya kira zuwa gare shi to za a ba shi lada adadin ladan da za a ba wa wayannan mutanen hadi da nashi shi ne la yanqusu zalika min ujurihim shay'a wannan baya rige komai daga cikin ladan wa'annan mutanen ba wai za a dubi ladan wa'annan mutanen don a bashi bane a'a adadin ladan za a dauko kawai a bashi su kuma nasu dama already yana nan ba a rigewa ko da kutanku ce akai fani na ladar ba za a rige musu ba za a basu cikakken lada shi ma kuma a dauko irin ta cikakka a bashi ko da mutun nawa ne kuma suka yi aiki haka za a yi masa to kaga Muhammad Nasiruddin Albani yana fata ga Allah subhanahu wataala ya yi masa wannan yadda ya kira al'umman duniya cewa a zo a yi sallah irin ta manzo Allah kuma har ya yi rubutu kuma ya tace hadisan ya tabbatar da hadisai tabbatattu ingantattu a cikin littafinsa ya yi bayani yadda ake sallan manzo Allah kamar da su hadisan suka yi bayani yana fatar duk wanda zai aiki da wannan littafin da wannan karantarwa Allah subhanahu wa ta'ala ya ba shi Muhammad Nasiruddin Albani ladar da zai ba wanda bawa Allah da ya aiki da wayannan hadisan. Dukkanin mu idan muka aiki da wannan, Allah mai girma da daukaka zai dauki wannan ladar ya ba Muhammad Nasiruddin Albani kamar yadda ya ba mu ladar cikakka, to irin ta zai dauka ya ba kuma Muhammad Nasiruddin Albani. Wannan shine fatar Muhammad Nasiruddin Albani, mu ma muna wannan fatar Allah shi bashi wannan ladar, kuma Allah subhanahu wataala mu ma ya bamu lada ta aiki da wa'annan hadisan da kuma kira cewa ai aiki da su, mu ma ya sanya mu cikin wanda aka ke samu wannan ladar ta aiki da kuma kira zuwa ga sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan shine fatan Muhammad Nasiruddin Albani, shine fatan dukkan wani musulmi. Sai malai wani hadisi yake cewa sababu ta'alifil kitab, dalilin da yasa ni rubuta wannan littafi, wani dalili ne ya ingiza shi Muhammad Nasiruddin Albani har ya rubuta wannan littafi mai matukar muhimmanci ga rayuwar musulmi? Yake cewa lama kuntu lam aqif ala kitabin jami'in fi hadha al-mawdu, lokacin da ya zama ni dai kan iya bincike na, to ban taba samu wani littafin da ya hada siffar sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, ya hada wayannan hadisan wanda shike mustaqillil kitab, mai magana game da sallah zalla, ni ban taba ganin sa ba. Wanda kawai abun da ya kumsa sifar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya hada su, to ni ban taba ganin sa ba. Dukkan binciken da Albani yake mai bincike ne, wanda yake malami ne na duniya, wanda yake kamar yadda muka gabatar a wajen muqaddiman mu cewa mutum ne wanda ya maida library gidansa, har daki aka kebance masa a ciki wanda kamar gidansa ne, aka bashi kuma kullin library. Duk bincikensa kullun cikin bincike yake, yace bai taba haduwa da wani littafi ba da aka rubuta mai karantar da siffar sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da hadisi ingantattu zalla, ya bilungu da sako da sallah ya karantar da shi, yake bai taba ganin wannan littafin ba. To kuma kaga lokacin da yake wannan maganan kusan shekara 50 da suka wuce yake wannan maganar, amma yanzu an samu littafan wayanda suke irin wayannan bayan shi ya riga ya rubuta, sai mutane da dama su yi koyi da shi, Allah saka masa da alkhairi. Yace ni da yake ban samu wannan ba, faqad ra'aytu min alwajibi, naga yana da kin abin da ke zama wajibi alayya a kaina, an ab'a li ikhwani almuslimina mimman hammuhum aliqtida'u fi ibadatihim bi hadayi nabihim sallallahu alaihi wasallam, yi kokarin in rubuta wani littafi, in rubuta ma ƴan uwana musulmai littafi, wanda wayannan ƴan uwan musulmai wayanda suke manufarsu da abun da ke damuwarsu shine su samu tabbacin koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin ibadarsu, duka sun samu tabbacin sun yi koyi da manzo Allah. Wannan shine babban muhimmin abun da suke fama suke kokari yi kenan. To wayanne su ne zan yi kokari azama wannan lissafin? In sanya musu kitaban mustawiban ma amkana li jami'i ma ta'allaqu bi sifati salati nabi sallallahu alaihi wasallam, in sanya musu littafin da ya kunshi ya harhado duk abunda ya tabbata na sifar sallar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gurgudo iyawata, zai iya abunda nake iyawa, duk wani abun da ya shafi sallah wanda ya inganta na hadisi, to zan yi kokari in kawo shi nan kuma da maudu'in sa da inda yake da yadda ake yin sa, to zai yi kokari in kawo shi a wannan littafi iya iyawata. Min at-takbir kuma ila at-taslimi, tun daga kabbaran mai kabbara har zuwa sallamewa, to yasa abun da yake yi har kare sallarsa, bi haisu yusahhilu ala man waqafa alayhi min almuhibbin linnabi sallallahu alayhi wa sallama hubban haqqan sadiqan, domin ya wanda ya tsaya akan wannan littafi, ko kuma in ce wanda ya ga wannan littafin ya karance shi, to tsayawa ga abun da manzo Allah sallallahu alayhi wa sallama ya rayu a kansa, irin sallar da manzo Allah yi, to gane haka sai yi masa sauki, domin idan baka samu hakan ba, to gane wannan zai ma wahala. Bi haythu yusahhilu ala man waqafa alayhi min almuhibbin linnabi sallallahu alayhi wasallam hubban sadiqan alqiyam bi taqiqi amrihi fil hadith almutaqaddim, domin wayanda suka tsaya ga wannan littafin suka yi karatun sa, karatun ta natsu cikin masoyan annabi sallallahu alayhi wasallam so na gaskiya, to tsayawa da tabbatar da bin umarnin manzo Allah a cikin hadisi, to yayi sauki a wajensu. Kenan masoyan manzo Allah son gaskiya su samu littafin da zai sauƙaƙa musu bin umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah da tabbatar da cewa sallar su ta zo daidai da irin yadda ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam take, saboda sun su da kaunar su ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma su yi kokarin su tabbatar da cewa sun yi aiki da hadisin da ya gabata, wanda manzo Allah ke cewa sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina sallah. To kaga wannan zai taimaka masu ya manzo Allah son gaskiya lalle su yi ibada irin ta manzo Allah. Kuma walihaza wannan kuma yasa fa inni shammartu an sa'idil jiddi, na kokari na ware damti wa tatabbatul ahadith al muta'alliqata bima ilayhi qasattu, na yi kokari na bibi hadisan da suke da alaka da wannan abun da nake da nuhi, min mukhtalifi kutubil hadith, na be su cikin litafai wa'anda suke daban-daban litafan sunna nabi, na tattaro wa'annan hadisan. Wa kana min zalika hadha al kitab alladhi bayna yadayka, daga hakan ne aka samar da wannan litafi ta hanyar bibiyan wa'annan litafan, manya-manya litafai na sunna aka samu wannan litafin da yake gashi a gabanka na sifatu salati nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ishtaratu ala nafsi alla urida fihi min al ahadith an nabawiyya illa ma sabata sanaduhu, kuma ni na riga na shar'anta ma kaina, na daukan ma kaina alqawli cewa lalle ne ba zan kawo kowane irin hadisi ba cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wannan litafi sai hadisin da nake da tabbacin tabbas isnadin sa, ingancin sa ya inganta, hasba ma taqtabihi qawaida alhadith ash-sharif wa usuluhu, gurgudun yadda ka'idodin hadisi wato qawaid alhadith ash-sharif wa usuluhu, ka'idodin hadisi da usul na hadisi ya tabbatar. Kenan ba da molon kai zan cewa ai isnadin nan ya inganta bari in sashi ba, a'a gurgudun yadda wa'annan ka'idodi da malamai da suka sanya malaman hadisi da malaman usul wato na usulul hadis sune malaman musalahul hadisi, ka'idodin da wa'annan malaman suka shata, to gurgudo haka zan bi ba tare da na kauce ma wannan ka'ida cikin ka'idodi ba. Wa darabtu safhan an kulli ma tafarrada bihi majhulun aw da'ifun, na kauda fuska ga dukkan wani hadisin da mutumin da an majhuli ya ruwaito ko da'ifi ya ruwaito, dukkan wani hadisin da zan kawowa idan na gano cewa da'ifi ne to ba ko kawo shi ma ba zai yi ba, saboda ba zaka ga wani hadisi a cikin littafin ba, faje hadisi ne tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zaka ga da'ifi a ciki ba, sawa'un kana fil hay'ati aw al adhkari awil fada'ila wa ghayriha, duk dai ne kuma duk abin da zan kawowa ya shafi bangaren kamanceceniya sifar sallah, yadda mutum zai tsayu, yadda zai ruku, yadda zai sajada, wannan sifar, ko kuma a'a ya shafi bangaren zikiri, ko ya shafi bangaren falaloli da duk wani abin da ya shafi haka, duka ba zan kawo wanda bai inganta ba, dole ne sai wanda ya inganta zan kawowa. Li'annani a'taqidu Muhammad Nasiruddin Albani yake cewa saboda ni ina da kuduri ina da yarda na gamsu na yarda anna fi ma sabata min alhadisi, lalle duk abun da ya tabbata ya inganta daga hadisi gumiyatun an da'ifi, lalle ya zama mai wadatarwa ne daga da'ifi, kenan mun wadata da ingantacce hadisi game da da'ifi, duk hadisin da ya inganta ya ishe mu, babu buƙatar cewa sai mun dauko hadisi da'ifi mu yi aiki da shi, li'annahu la yufidu, domin hadisi da'ifi bai da wata fa'ida bila khilafin, kuma wannan babu sabani cewa lalle hadisi da'ifi bai da wata fa'ida, hadisin da ya inganta shine ake bukata, duk wani hadisin da'ifi kawai ayi watsi da shi, illa wannan, domin shi hadisi da'ifi abun da yake iya fa'idantarwa bai da fa'idar komai, bai fa'idar da komai in ba zato ba, shi kuma wa zannul marjuhu, zato wanda an kafi karfin sa wa huwa kama qala ta'ala, to yana nan kamar da Allah ya fade shi, domin Allah ya fada game da zato yace la yughni min alhaqi shay'an, inna dhanna la yughni min alhaqi shay'a, lalle zato bai wadatarwa daga gaskiya, kenan wanda ya bi zato bai samu bin gaskiya ba, menene gaskiya wanda kake da yakini haka yake gaskiya, to wannan yasa kenan bana kawo muku abinda bai inganta ba, bana kawo muku wanda nake da shakkar ingancin sa, a sai wanda nake da tabbacin ya inganta, domin ba ifi bai da wata fa'ida da yake fa'idantarwa sai zato, shi ko zato bai da wani amfani, domin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya faɗa kamar yadda Muhammad Nasiruddin Albani ya kawo a wannan guri, ina cewa manzo Allah na cewa iyyakum wadhanna, ina muku kashedi da zato, fa inna dhanna akdhabul hadith, domin zato shine mafi ƙaryen labari, walam yata'abbadana Allah ta'ala bil amali bi, Allah bai ba mu dama, bai sa mu ba mu yi aiki, mu ibadantu da hadisi da ifi ba. Allah bai ce maka yi aiki da hadisi da ifi ba, bai baka wannan umurnin ba. A bal nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu, ba ma wannan ba, manzo Allah ma ya hana muna. Ya hana muna aiki da ifi, ya hana muna mu faɗi da ifi. Mu roito hadisi mu karanta da ifi in ba faɗi za mu yi ba. Ga manzo Allah na cewa ittaqul hadisa anni illa ma alimtum. Ku ji tsoro ku nisanci faɗin hadisi game da ni sai wanda kun ka san lalle na faɗa. Duk wanda ba ku san na faɗa ba ku yi hankali kar ku kuskura ku faɗe shi ku ce na faɗa. In baka da tabbacin manzo Allah ya faɗa kar ka faɗa. Saboda hadisin da baka da tabbacin ingancin sa ka yi watsi da shi kada ko wanda kake da tabbaci. فإذا نهى عن رواية ضعيفة إذا يا زمان الله يا هنا من كدم رواية حديث ضعيف فبالأهراء أن ينهانا عن العمل به كن في داش وما أتي يا هنا من دقا أيكي دشي كينا إنا أنك يا هنا من رواية حديث ضعيف تو إنا كأيكي دشي كاغا مزو الله يا هنا من أيكي دشي يا هنا من كما رواية شي هذا وقد كنت وضعت الكتاب على شطرين مالك يتواتو da can na sanya wannan littafi fa bisa ga tsari guda biyu wato kamar shedara biyu da sama da kasa sama shine kamar matani kasa kamar sharhi a'la wa adna shine ke sama da kasa amma al-awwalu fa huwa kal matani shi wanda a can sama shi a matsayin kamar matani ne awratu fihi mutun al-ahadisi sai zan hadisin nake kawo kawai awil jumali allazima mina ko kuma jumlar da dole dole sai an kawo ta wa wada'tu ha fi amakinha Allah ya katabiha sai ni sanya ta a gurin da ya dace da ita muallifan baina babiha bi haythu yabdu alkitabu munsajiman sashin suna hadda sashi ta hanyar da littafin zai zo kawai kai tsaye ba tare da an samu koma wato ba ta yi ta yi baya ko mu baya ba kon da baya ba a ya zan littafin kawai dai ya taho akan tsari ka kabbata sallama me zai biyo ban kabara sallama du'a liftahin me zai biyo karatu me zai biyo haka dai tsarin yadda sallata a biyo da su haka ba tare da an samu aje gaba aje baya ba min awwalihi ila akhiri tun daga farko kuma har karshe wa harasu kuma na yi kudi alal muhafazati akan kiyayewa ala nafsil hadith akan nafsin nasin hadisin da hadisin da zan kawo to zan kula da wannan nasin ya tabbata da cewa wannan nasin to shine fa wanda ya tabbata hadisi wa lafzuhu kuma lafzin sa shima in tabbata cewa shine allazi warada fi kutubi sunna wanda yazo cikin littafan sunna wa kad yakunu lahu alfaz fa usiru minha lafzan li fa'idati ta'lifi wani lokaci zan samu hadisi yazo da lafuza daban-daban amma zan yi kokari in zabi lafzin da nake ganin cewa yafi bayar da ma'ana mai kyau aw ghairi ko ni abin da ya kamanta ka wa kar adum ilayhi ghayruhu yakan yulo lokaci ina kawo hadisi kuma sai in karo wani hadisi wanda ke da magana da irin nasa wani lokaci ma guda ɗaya ne riwaya ce kawai ta sha ban ma sai in kawo ma duka in kawo ma wannan riwaya in kawo ma wancan riwaya min al-alfazi fa unabbi sai in fadakar ala zalika bi qawlin wa fi lafzi kaza wa kaza amma zai ma bayanin ce to a wani lafzi kaza ga yadda yazo to wannan duka kaida ce ta ilimi wanda yake so ya tabbata ma cewa wannan kaidodin duk zai bi su aw fi riwayati kaza wa kaza ko in ce ma a wata riwaya kuma an ce kaza bayan na kama hadisi sai ce wato wannan ita ce riwayar amma dai akwai riwaya ita kuma ga yadda ta faɗa walam a'zuha ila ruwatiha min as-sahabati illa naridan ban cika kawo ma cewa wannan hadisi a ruwaito shi daga sahabi wani ba ban cika kawo ma ka ba saboda ana dai buƙatar ka san annabi yayi zan dai faɗa ma cikin littafi kaza zaka same shi wanda kuma littafi ya inganta ko bai inganta ba hadisi ya inganta ko bai inganta ba duk zan ma bayani amma cewa daga sahabi wani wannan ban cika kawo ma haka ba zan kawo shi lokaci amma dai ba ban cika kawowa ba wala bayyantu man rawaha min a'immatil hadisi tashilan lil mutala'ati wal muraja ban kuma bi ma bayanin waye roto wannan hadisin ba don in sauƙaƙa ma domin in tsaya ina ma bayanin kaza wani ya roto shi wuri kaza wani ya roto shi to abun zai tsawaita amma wannan zaka koma can kasan wanda ke zama matsayin sharhi to shi zai ma wannan bayani amma ni abun da zai gaya ma anan kawai ya manzo Allah ya salla a biyo ma da shi tiryan 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 na sama haka yake na kasa ke dauke da sauran bayanai
wannan shine abun da ya niya a farkon fara rubutunsa amma dai yanzu yadda littafin yake to bai sami damar yin saka ba saboda kurewar lokaci da kuma abubuwan da ke gabansa na aikace aikace so wannan tassa sai ya zama bai samu yin sa kamar yadda ya niyyar din ba amma dai kuma sai ya dauko bayan ya riga ya rubuta shi tun kamin a buga don ya riga ya rubuta shi confirm ya tabbatar da cewa ya rubuta shi a hakan amma dai abinda ba a yi ba shine ba tabbatar da shi ba ko kuma ba a buga shi ba amma da ba'a anka yada shi a hannayen mutane da irin wannan tsarin da ya tsara shi ba, to sai zan kuma lokaci zai kure idan aka yi haka din. To wannan tasa sai ya dubo shi, sai ya zo ya kawo matanin, sai dan dubo sharhi kadan kadan yana dan yi kasa-kasa domin karin bayani, sai ya fitar da shi kamar yadda yake a halin yanzu. Wancan kuma bai samu damar fitar da shi ba a matsayin littafin da anka riga aka buga kuma aka yada. Allah subhanahu wataala saka ma Muhammad Nasiruddin Albani da irin wannan hidimar da yake wa sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da irin wannan hidimar da yake wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma irin wannan kokarin da yake na karantar da sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin salloli da kuma dukkan sauran ibadodi. Domin littafin Muhammad Nasiruddin Albani idan kana karatun su dukkan su zaka ga lalle ga zaka fa'idan tu fa'ida mai dimbin yawa kuwa, musamman abin da ya shafi wannan na sallah wanda take tace gimshikin ibada gaba daya, gimshikin addini ma gaba daya sallah. So in ka dauki wannan littafin zaka ga iri yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sallah tiryan tiryan, zamu cimma wannan gurin da yarda Allah. Haka kuma idan ka dauki littafin sa na tamamul minna, littafin sa na ahkamul janaizi da adabu zifafi da dai sauran rubuce-rubucen sa da yake gaba daya ka cokar rayuwarsa, ya salwantar da ita ne a wajen wa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima, da kuma wa hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hidima. Allah subhanahu wataala saka masa da alkhairi.
Wannan mukaddima ta Muhammad Nasiruddin Albani bata kare ba, kuma darasin namu ne zai tsayawa a nan insha Allah. Insha Allahu darasin mu na gaba za mu dora a inda muka aje abubuwan da muka karanta daidai. Allah shi bada lada kuskure, kuma Allah shi yahi muna. Wa subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.